Kungiyar Nolge kungiya ce ta ma'aikatan kananan hukumomi a Najeriya wacce take bikin cika shekaru 40 da kafuwa. Ga yadda babban jami'in Nolge ya gabatar da sashen Hausa na muryar Amurka a wajen taron.
Saboda da kun listen to the VOA Hausa service, you will know that hardly there is any week that we will not talk about Nolge. So, in recognition of that great effort, even being an international outfit, I recognize Nolge, we are presenting to the Voice of America, VOA Hausa Service, the award of Nolge's Most Friendly Media 2018. I want to applause.
A yayin da kungiyar ta shirya wannan biki na mika lambar yabon, an yi katarin ziyarar aiki da babban editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo a Abuja birnin tarayyar Najeriya. Saboda haka shi ne amshi takardar shaidar yabon.
Kin san ma'aikacin karamin hukuma a duk duniya ya fi kowa ne ma'aikacin muhimmanci. Domin duk gari ko ƙasar da zaka shiga, ma'anar ma'aikacin local government ko karamin hukuma shi ne ma'aikacin da ke gudanar da abubuwa a wannan wuri da kake zaune. Saboda haka duk wanda ya dauke ka da muhimmanci a irin wannan wuri, kar ka yi wasa da shi. Wannan kyautar yabo da muka samu daga wannan hukuma ko kungiya ta ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya ta Nolge, wallahi ba karamin kyauta ba ce. Kyauta ce da ta nuna muhimmancin yabon da ita kungiyar nan take yawa ayyukan da ku da mu muke yawa sashen Hausa na muryar Amurka, kuma ya nuna cewa muna kaiwa wuraren da ya kamata mu kai a harkokinmu na wa labaran da muke yawa da kullum. Kuma ki tuna cewa mu kadai ne kungiyar ita ta zaɓi kawai muryar Amurka ne, kuma sashen Hausa na muryar Amurka a duk duniya bata zaɓa a cikin Najeriya ba, bata zaɓa a Turai ba, bata zaɓa a ƙasashen Larabawa ko na Asia ba, guda kawai ta ce ta yanke ta ce bari in zaɓi wannan tashar rediyo ta muryar Amurka kuma sashen Hausa, in nuna musu wannan yabo na tallafi da muke samu na yadda suke taimakawa wajen warwatsa bayanai da sauran rahotanni da suka shafi ayyukan da muke yi. Kin san muryar Amurka ba wai tana goyon bayan kungiyoyi ba ne, amma idan kungiya da kanta ta yanke shawarar cewa kai alhamdulillah abinda tashar nan take mana mun yaba, to abun yabo ne kuma abun godewa Allah ne game da shi. Saboda haka mu ma muna gode musu da suka yi wannan tunani. Kuma na ga dimbin taron mutane gune cike yake makil ko da muka je karban wannan abin. Kungiya ce ta ƙasa, ba taron reshen Abuja ba ne, taro ne na ƙasa baki daya. Mun gode kware da gaske.
Wasu cikin ma'aikatan sashen Hausa da aka yi bikin a idanunsu sun bayyana ra'ayinsu. Da farko ga Awwalu Salihu na fannin talabijin.
Eh to gaskiya abu ne mai daɗi, abu ne kuma na farin ciki, saboda in ka kalla yawan mutane ko yawan gidajen watsa labarai da suke nan Abuja, kuma ba a zaɓi ko ba aka zaɓe mu, to abu ne na farin ciki, abu ne da ya nuna cewa lallai muna abin da mutane suke amfana da shi.
Sai Hawwa Umar.
To gaskiya na yi ji daɗi kuma na yi farin ciki wanda ba shi misaltuwa, saboda a ce an tsinto ka kai kwaya ɗaya a cikin da yawa an baka lambar yabo, abu ne mai na jin daɗi, kuma abu ne wanda zai sa mu ma'aikatan muryar Amurka mu ƙara ƙwazo don a koda yaushe a ci gaba da zaɓo mu don ba mu lambar yabo.
Ga kuma Hassan Maina Kaina.
Eh to wannan bai zo min da mamaki ba, duba da yadda gidan rediyon muryar Amurka ke kokari sosai musamman in kika batun nan na fafutukar neman yancin kananan hukumomi a Najeriya. Kin san muryar Amurka ce ke kan gaba wurin ganin an tabbatar da zaluncin da gwamnatocin jihohi suke wa kananan hukumomi, an yanto su daga cikin wannan ukuba. Saboda haka wannan kyauta ne da aka yi a inda ya dace, a daidai lokacin da ya dace, kuma muna alfahari da wannan lambar yabo da aka samu.
Martaba Shehu Barno, Abubakar Umar Garba Elkanani shine babban bako a wajen taron. Akwai wakilin shugaban majalisar dattawa Sanata Abdullahi Gumel da kakakin majalisun jihohin Bauchi da Kwara da Bayelsa. Hausawa dai sun ce kowa da kyau zai ga da kyau. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.